da dan wasan baya na Bournemouth da ake kira Tyrone Mings yin wasanni guda biyar a matsayin jan kunni na laifin taka dan wasan gaba na Manchester United Zlatan Ibrahimovic. Hukumar kwallon kafa ta Ingila ta zargi Mings da Ibrahimovic da aikata rashin da'a a ranar Litinin akan abin da ya faru a ranar Asabar a filin wasan Old Trafford inda kungiyoyin nasu suka yi kunnin doki. Mings dai shi ne ya sa kafa ya taka Ibrahimovic aka kafin daga bisani dan wasan na Manchester Ibrahimovic ya mayar da martani da naushi. Ibrahimovic dan asalin Sweden ya riga ya amince da laifinsa kuma ba zai wasanni uku ba, amma kungiyar ta Bournemouth tana nan tana jayayya akan wannan hukuncin. Duk da haka wata kwamishin mai zaman kanta ta samu Mings da aikata rashin da'a kuma ba zai wasannin Premier League guda biyar ba da suka hada da waɗanda za su yi da West Ham, Swansea, Southampton da Liverpool da kuma Chelsea.